أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم الجمعة 20 لنا shirin da uku da watan Zulqa'ada shekara ta 445 hijiriya, wanda ya dace da 31 da watan 5 shekara ta 2024 miladiya. Zamu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 158. Zamu tashi sabon kitabu, shine kitabu Sujudul Qur'an. Shine kitabu cikin jerin kutubin da Al-Imam Al-Bukhari ya fara, shine kitabu na 17. Kitabu Sujudul Qur'an, yace Bismillahirrahmanirrahim. Babu na farko cikin shi abwabu Sujudul Qur'an wa sunnatiha. Babu bukan Sujudul Qur'an da kuma sunnata. Al-Imam Al-Qustalani yace haka yake a cikin nuskha ta Al-Imam Al-Mustamili, amma basmala babu ita a cikin nuskha ta Abu Zarr Al-Harawi. Gawan wanda yake ba mustamili ba ce akai babun maja a fi sujudul qur'an wa sunnatuha sujudat tilawa, shine sujudat tilawa bit tazkiri. Sunnatu sujudu hi sunanul muakkada, tana daga cikin sunnoni masu ƙarfi a wajen malaman Shafi'iyya, saboda hadisin da yazo daga wajen Abi Dauda da Hakim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta mana alqur'ani idan ya wuce gurin sujada sai yayi kabbara, yayi sujada mai sujada tare da shi. Malikiya suka ce sujudu tilawa sunna ce ko kuma mustahabbi ce, magana bi ce shahararra wajen malaman Malikiya. Malaman Hanafiya suka ta kan cewa wajiba ce, dan Allah yana cewa wasujudu lillahi, ku sujada ga Allah. Wasujudu waqtarib mutlaqul amr, kuma yana nihin in an yi idlakin umarni yana nihin wajibi. Sai dai wanda suke kishiyar haka sai su ce musu sujada ba sujudu tilawa kadai Allah yake nihi ba wasujudu lillahi. Zaid ibn Sabit yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana sujada, annawan najmi bai sujada a cikin ta ba, wanda Bukhari da Muslim suka huddo shi. Yake cewa guraren da suka zo ayi sujada a cikin su cikin Qur'ani guri guda 15 ne, ya Al-Imam Al-Qustalani, ce saboda hadisin da Irbad Amr ibn al-As ya kawo daga Abi Dauda da Hakim da sanadi kyakkyawa, yace a qara'ani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 15 sajada fil Qur'an. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni sujada, gurin sujada guda 15 cikin Al-Qur'ani. Min haye ce daga ciki salasatun fil mufassal, guda 3 a cikin Al-Mufassal. Haji kuma tana da guda 2. Malaman Shafi'iyya da Hanafiya sun yi ittifaqi akan cewa su gurin sujada gurabe guda 14 ne. Sai dai Shafi'iyya suka ce a cikin haji sujada guda 2 ce, walaysa sajdatu sa'd, sujada ta cikin sa'd su ba sujada bace a wajen su. Hanafiya su sun yi lissahin adula sanit, ita suka lissafa ba su lissafa ta biyin haji ba. Mutum zai yi sujada a cikin suratul araf a ƙarshen da ƙarshen ar-ra'd wal asal da a cikin nahal wa yaf'aluna ma yumaru, cikin isra wa yazidu khufua, a cikin maryam ubukiya wa kuwa cikin ta farko ta wajen haji, kuma yaf'alu ma yasha, sabinta kuma la wa'alul khaira la'allakum tuflihuna, a cikin al-furu suratul furqan wa zadahum nufura, a cikin annamul al-arshil azim, a wajen Hanafiya kuma wa ma yu'linuna ne. Ad alif lam mim as-sajada la yastakbiruna as-sad kuma wa anab wa fussilat ita kuma yas'amuna, a wajen Malikiya kuma ta'abuduna yake sujada. A ƙarshen da ƙarshen ta an-najmu kuma da al-inshiqaq da ƙarshen najmu, sai ce inshiqaq kuma la yasjuduna. Suratul Alaq kuma ita ma a ƙarshen ta yace da a ce mutun zai sujada kahin ayat ta cika, koda da harafi ɗaya ne sujada shi ba ta yi ba. Harafin da aka ce nan ake yin sujada sai ka ƙare shi, ka yaje ƙarshe ya tike dada zaka yi sujada, in koda harafin shi ɗaya bai yi da saba ka kai goshinka ƙasa sujada ba ta yi ba, saboda lokacin ta bai shiga ba. Mashahuriyar magana wajen malaman Malikiya da wajen Shafi'iyya a tsohuwar magana su cewa guri 11 ne na sujada, dan bisa lissafa ta biyin hajji ba da guda 3 dake cikin Al-Mufassal, saboda hadisin da suke cewa lam yasjudu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min al-mufassal munzu tahawwala ila al-Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sujada cikin Al-Mufassal ba tun lokacin da ya juya zuwa ga Madina. sai wannan a basa amsa cewa wannan hadisin da'ifi ne kuma korewa yayi kuma akwai tabbataccen hadisi da ya tabbatar wanda ya tabbatar ku shi ake gabatarwa ga wanda ya kore ka'ida ce sananna a wajen muslim yake cewa mun yi sujada a cikin izas sama'u shaqqat da iqra bismi rabbikal ladzi khalaq musulincin abi hurairah ko shekara ta 7 ne bayan hijira kenan yake tabbatar da cewa cikin al-mufassal akwai sujada wannan ilmu muqaddima ce da al-imam yayi kafin a shiga cikin hadisi rahimahullahu ta'ala sai babu na harko da yake cewa abwabu sujudul qur'an wa sunnataha babu buka na sujudul qur'an da sunnoninta hadisi na 2000 kamar yadda muka hada can yace cikin wata nuskha ta yi babu ma ja'a fi sujudul qur'an wa sunnataha abin da yazo cikin sujada ta alqur'ani da sunnata hadisi na 2067 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn bashar haddathana gundur qala haddathana shu'ba an abi ishaq qala sami'tu al-aswad yace naji aswad daga abdullah yana cewa qara annabi sallallahu alaihi wasallam an-najm bi makkah fa sajada fiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta an-najm a makkah kuma ya sujada a cikin ta wa sajada man ma ahu wanda ke tare da shi suka yi sujada gairu shaykhun sai banda wani tsoho akhadha kaffahu ya rike wani tahi min hasan na tsakuwa au turabin ko kasa farafa'ahu ila jabhatihi ya daga zuwa ga goshin shi wa qala fini haza yace wannan ya wadatar muni ma'ana shi bai kai goshin shi kasa ba kasa ya dauko yayi haka yace ta wada haka ma ya wadatar yace fara'aituhu ba'd zalika qutil kafira na gan shi bayan wannan an kashe shi a matsayin kahuri manahu kine ma'ana dama ba cikin sahabbai yake ba shi yasa kowa yayi shi yayi girman kai yake wannan shine hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo cikin babu ma ja'a fi sujudul qur'ani da nuna sunnata yace malamai sun yi sabani akan sujudu tilawan ji al-Imam Ibn al-Mulaqin al-Hafiz yace jumhurun malamai sun tayi akan cewa sunna ce ba wajibi bace shine ra'ayin Umar dan Khattab sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Salman da Ibn Abbas da Imran ibn Husayn kuma shine mazhabin Malikiya da Lays ibn Sa'd da Auza'i da Shafi'i da Ahmad da Ishaqa da Dawud ibn Ali Zahiri sai dai a wajen malaman Malikiya kamar yadda aka yi magana wasu sun tahi cewa mustahabbi ce wasu sun ce sunna ce Abu Hanifa shi ya tahi akan cewa wajibi ce ga mai karatu da ma mai sauraron shi yayi hujja akan cewa Allah yana cewa iza qura'a al-qur'anu wa iza qura'a alaihimul qur'anu la sujudun in ana karanta musu qur'ani basu sujada da fadar Allah fasjudu lillahi wa abudu wasjudu waqtarib da hadisi da dama da suka zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada a cikin ta yace suke zargin kuma wal zammu la ta'allaqu illa bi tarki wajib ba a zargin wanda ya bar abinda ba wajibi ba wa bil amri fil baqi da kuma umarni cikin sauran huwa lil wujubi na umarnin na wajibci ne amma jumhurun malamai sun kawo hujja da hadisan da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wasu surorin da akwai sujada kuma bai yi sujada ciki ba yake nuna ba wajibi bane hadisin da zai zo inna Allah lam yaktub alaina sujud hadisin Umar zai zo cewa Allah bai wajibta mana sujada ba sai mun ga dama kaga wannan ya kore sujada gaba daya wajibcin ta kai nake so kuma sahabbai suna nan gabaki dai ba wanda ya mushi musu da yace Allah bai wajibta mana sujada ba kaga cikin dandazon sahabbai ba wanda ya mushi musu kuma aya tana nuni ne akan haƙin kahurai ake magana wasu ya ku ya sharu lahu siyakin ayar yana nuni akan wannan cewa in an karanta musu qur'ani basu sujada da kahurai ake ba da musulmai balle a wajabta musu sujudu tilawa yace la yakhaduna inda tilawati bisu kaskantar da kai wajen tilawa alqur'ani umarni a cikin sauran mustahabbanci ne dan saboda hada kai tsakanin wannan kin tsakanin hadisan wadashi da yake cewa sujudan mabukiya cikin suratu maryam yana daga cikin siffofin su ne ma'ana dalili ne cewa kuka yana daga yana ga alamun su ba wai wajibi ba sannan malamai suka yi sabani cikin sujudan najm wadda take cikin al-mufassal an rawaito daga Umar da Usman da Ali da Ibn Mas'ud da Ibn Umar da Abi Hurairah cewa suna sujada cikin al-mufassal kuma ita ce magana Sauri da Abu Hanifa da Lays da Shafi'i da Ahmad da Ishaqa da Ibn Wahab da Ibn Habib cikin malaman Malikiyya wa hata jubi hadha al-hadith sun yi hujja da wannan hadisin wasu jama'a suka ce babu sujada cikin suratul najm haka nan cikin al-mufassal gabaki daya haka aka rawaito daga Umar da Ubay ibn Ka'ab da Ibn Abbas da Anas da Sa'id ibn al-Musayyab da Hasan da Dawus da Aba da Mujahid Yahaya yake cewa na riski makaranta ba su sujada a cikin al-mufassal ita ce magana al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yace amma hadisi ibn Abbas amma hadisin ibn Abbas cewa bai yi ba sujada cikin al-mufassal tun da ya juya zuwa ga Madina yace wannan kamar yadda muka yi bayani can wanda kusallani ya kawo hadisi ne mai rauni kuma wanda ya tabbatar shi ake gabatarwa game da wanda ya kore shine da bayanan da al-Imam al-Qustalani ya kawo al-Imam al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala mai ashifa bi ta'rif huquqil mustafa mai sharh muslim yake cewa wa kana sababu sujuduhu ma qala ibn Abbas sababin sujada ta su shine abinda Abdullah dan Mas'ud kai ya fada cewa ita ce farkon sujada da aka sabko amma abinda masu labarai suke rawaitowa da malaman tafsiri cewa shine sababin abinda ya gudana na harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam na yayi buguma kansu cikin suratul najm yace wannan dukkan shi ba fa fadulillahi suhu minhu shay'un min jihatil naql wala min jihatil aql abu ne wanda kwata-kwata bai inganta ba ta huskar hadisi ko ta huskar abun nan nan bukhari a jumlace kawai ba mu cewa an karanta sujudu a cikin surujin najm sun yi sujada banda wanda wannan tsohon dalilin da yasa sujada wasu sun kawo masu labarai da masu tafsirai ma suna kawo qissatul garani kalkashin ayat annabi da yazo a fara'aytum lata wala uzza ma hasana sai da qura yake cewa tilka garani kul ula wa inna shafa'atuhunna laturtaja wannan ai manyan alloli ne kuma ana kyauta da tanza su yi ceto gobe kiyama wa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen karanta suratul najm baki ya hadu wannan da ya gyara ma muna hukairai dan su ji dadin cewa an ambaci goma kansu da alkhairi suka ce a masha Allah yau har salata da uzza aka yi ba suka yi sujada a gurin dalilin da musulmai suka yi sujada to shi ne malamai sun yi taraddi mai zahi akan wannan kissa wadda take al-Imam al-Albani Nasiruddin al-Albani littafi guda yayi Nasbul Majanik fi qissatil Garanik kaho majawajawa dan saboda rugusguza qissa Garanik dan saboda suka ne ga manzanci a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi kari cikin Qur'ani da sunan cewa dan neman yardan munafukan da suke nan zamne dan saboda neman yardan sa ai kari cikin Qur'ani abun akwai sukan manzanci da annabtar shi duk da malaman tafsiri da dama a kalalin tafsirin suratul najm suna kawo shi to qadi iyal shi ma wannan ne dan tabo magana kadan yace dan saboda yabu wani wanda yake gumki ne kafirci ne yabon gumki bai inganta ba ko daya a ce an nasaba shi zuwa ga halshen ma'aiki alayhi salatu wassalam dan saboda abinda shaydan ya faɗa ne akan halshen shi wasu kuma masu dama su ce shaydan ne gafala yayi shaydan ya gitto da wannan magana a halishan shi wannan shi ma ba ya samu shiga ba dan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shahi harkan manzacci a kiyaye yake bai yiwa harka har Qur'ani a ce shaydan ya samu salladawa akan shi ya mantar da shi ya gudanar da yabon gumaka a ciki ibn Azbaziza ambata cewa wannan mutum da ya kiya yana daga cikin munafukai ne wa fihi cikin wannan akwai cewa ruku'u bayyana tsama matsayin sujada tilawa wasu suna cewa yana wadatarwa kun ga tsohonin da uku tsakkuwa yayi haka bai wadatar mishi ba akan sujada wa fihi a ciki kuma akwai anna man khalafa shari'u duk wanda ya saba ma mai shari'a istihza'an dan saboda izgili faqal kafara ya zama kahuri fali hazar allazina yukhalifuna an amri yace fali zalika asaba hadha shaykh fitnatun wa kafara shi yasa wannan tsoho fitina ta same shi ya kahurta kuma a gobe a lahira zai samu azaba mai tsanani kawo dan girman kai ne yace ya abun nan ya kiya Al-Imam Abu Muhammad ibn Hazm Az-Zahiri yake cewa laysa sujudu faradan walakinahu fadl sujada ba farilla bace mustahabbi ne zai yi sujada a cikin sallar farilla da sallar nafila da cikin sallah da ma ba cikin sallah ba a cikin har lokutan da aka yi hani yana kallon al-qibla da ma wajen da ba al-qibla ba da tsarki da babu tsarki duka sujada tilawa zai yi ta insha Al-Imam Ibn Hazm a cikin Al-Muhalla rahimahullahu ta'ala dan saboda ba sallah bace sujada ce daya sun tahi akan cewa ba za a wanga shardanta mata ba wannan ba za a shardanta mata ba yin tsarki da fuskanta al-qibla dan saboda ba sallah bace sai babu nabi al-imam yake cewa babu sajdatu tanzil as-sajada baban dake bayanin tanzil suratul sajada hadisi na 1068 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn yusuf haddathana sufyan an sa'ad ibn ibrahim ana abdurrahman an abi huraira qala yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya qara fi juma'a fi salati al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta cikin juma'a sallar asuba alif lam mim tanzil as-sajada da hal ata al-insan wannan yake karantawa a cikin wannan hadisin da ya kawo ciki akwai cewa as-sujudu fi tanzil akwai sujada cikin suratul sajada wannan ijma'i ne kamar da ibnu battal yayi da'awa a cikin sharhin sahih al-bukhari وفيه ايضا cikin shi akwai kuma dalili akan mustahabbancin yin haka cikin sallar asuba ta ranar juma'a shi ma ya gabata kuma cikin akwai dalilin halacin karatun sujada cikin sallar farilla wannan magana ce ta al-Imam Malik a cikin riwaya ta Ibn Wahab da Ibn Habib al-Maliki wa tajalahuma ايضا بفعل عمر in an yi hujja da aikin Umar yayi nuni game da haka sahabbai suna nan yayi haka babu wanda ya mushi musu Malik ya ki karanta ta ga liman saboda gudun takhalid cakudawa ga wanda suke bayan shi kenan in ya kasance wanda suke bayan shi jahile ne ya karanta sujada aje a cikin sallar farilla a wuce kamar ruku'u za a su ga an tayi sujada wasu za su rude wasu subhanallahi masu su ashhab yake cewa innahu in kana min wara'ihi adadun qalilun jaza in a bayan shi ma mu kadan ne ya halitta yi sujada shi wa illa kuraha in kuma diyawa ne an karhanta Ibn Habib al-Maliki yake cewa la yaqra'u bi sajada fi ma yusarru fihi ba zai karanta sujada ba a inda ake asartawa ba me yasa abu dawana duka suka kama gangarin nan me yasa dan saboda zai sujada ba su san sababin ba in a cikin sirri ne in a bayyana ne sun ji abin da ya faru amma in a cikin sirri ne to ba su san abin da ya faru ba sai sun ganshi ya je ya abin nan wanda ya sanin ma ya san da sha'anin sujada wata ran zai rude yi subhanallah dan bai san ba me dalilin da aka liman ya yanke ya je ga sujada ba ayi ruku'u ba la yake cewa babu sujudu tanzil as-sajada ibnu battal yake cewa an yi ijma'i akan sujada a cikin ta sun yi sabani ne kawai akan as-sujudu bi hafi salati sujada a cikin ta cikin sallah ake magana amma in zancin cewa akwai sujada a cikin ta wannan ibnu battal yace an yi ijma'i akan wannan Al-Imam Al-Qustulani yake cewa lam yusarrih bi sujudi huna anan bai bayyana ba cikin hadisin da aka kawo mana kyarara cewa ga gurin da aka yi sujada dan an mun nura da hadisin kawai cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fil juma'a fi salatil fajr alif lam mim tanzil as-sajada wa hal ata ala al-insan kawai haka yace kaga babu inda aka ambaci sujada amma yace na an filmu ujamu tabarani cikin ujamu tabarani as-sagir an kawo shi da sanadi mai launi cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fi salati subhi fi tanzil as-sajada annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada kenan kaga nan ta wata hanyar aka tabbatar da cewa annabi alaihi salatu wasalam yayi sujada shi yasa anan bukhari duk da bai kawo ba hanyar da ta yi nunin cewa an yi sujada sai babu na uku al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu sajadati sad baban da ke bayanin sujada ta cikin suratul sad حديث ندبو دا ستن دا ترى الامام يكي چوا حدثنا سليمان بن حرب وابن نعمان قال حدثنا حماد أن أيوب أن إكرم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكي چوا صاد ليس من أزائم السجود صاد بطة چكين تيل سن قرنين سجد وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ناغا النبي صلى الله عليه وسلم ينا سجد چكين تا الامام البخاري أنبچوان حديث دا قام يكي چوا ناتم بي مجاهد غمي دا صاد السجد آيتي ناتم بي ابن عباس ina sujadodi suke yace aw ma ta qara'u shin baka karanta wa min zuratihi Dawud wa Sulaiman yace ulaikal lazina hadalla yace fa bi hudahum muqtadi fa kana Dawud mimman umira nabiyukum an yuktada bihi fa sajada ha Dawud shukran fa sajada ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda annabi Dawud yayi sujada anan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yake sujada saboda ga can an ce fa bi hudahum muqtadi kai koyi da shiryen su gabaki dai bayan an zano annabawa gabaɗaya sai Allah madaukin sarki yace kai koyi da shari'ar su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan yana koyi ne da annabi Dawuda inda yayi sujada nan yace wa akhrajan nasai al-imam an-nasai yahudu ta hadisin ibnu mas'abbas marfu'i yace sajada ha Dawuda taubatan wa nasjudu ha shukran Dawuda ya annabi Dawuda ya sujadance ta dan godiyar Allah Allah ya karbi tuba shi kai mu kuma zan mu yi ta ne dan saboda godiya ga Allah Abu Dawuda ya huddo cikin sujudi fi ha guri daya ya barta kuma a wani guri daban Al-Hakim ya inganta shi Abu Dawud Dawudu da Ibn Majah yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a 15 sajada fil Qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sujada guri 15 cikin Al-Qur'ani uku a cikin Al-Mufassal suratul Hajj tana da guda biyu akwai hadisin ma da ake cewa fuddila suratul Hajj bi sajdatihi an fifita suratul Hajj da gurin sujada guda biyu kamar yadda dai aka yi bayani a can baya al-Imam an-Nasa'i shi ya huddo a cikin sunan kinshi cewa sajada ha Dauda taubatan wa nasjudu ha shukran kamar yadda muka karanta a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri yake cewa khadabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana kudu ba sai karanta sad yayin da yazo wajen sujada duk sai muka yi shiri mu ma mu yi sujada yayin da Annabi ya gamu zan mu yi sujada yace inna ma hiya taubatu nabiy tuba ce aka karba ta wani annabin Allah naga kun yi shirin sujada sai Annabi ya sabko yayi sujada sai ake son mustahabbi ne ayi sujada a gurin sa'ad a cikin gurin da ba sallah ba cikin sallah ba saboda abin da aka ambata yace wai haram fi ha mutun zai yi harama cikin ta saboda sujudu shukr ne la yushra'u dakhilus salah fa iza sajada fiha amidan idan mutun yayi sujada da gangan kuma yana mai sani da haramcin sallah shi ta baci sabani wanda ya aikata ta da mantuwa ko dan saboda rishin sani ko uzuri sai dai zai sujadance ta yayi sujada sahaushi wanda ba da gangan bane da a ce liman kinshi zai sujadance ta da itiqadin haka kamar wani malamin bahanafiye ne kabbi ba zai bi shi ba zai mufaraka da shi ko kuma ya saurare shi a tsaye saboda su sun tafi akan cewa wajibi ce kenan hatta nan kin sujada zasu liman kinsa sujada zai idan kuma kai tsai kana jiran shi har ya taso malamin hanafiya da yake ganin wajibcin ta baka bi shi ba kai tsaye taso babu wani abin da yake bisa kanka akan asahin magana a cikin ar-rawda yake cewa li annal ma'um la sujuda li sahu saboda ma'um bai da sujada ko da yayi sahaukin shi balle ma wannan wanda shi liman kin ya jawo mishi saboda sabanin fahimtar su sai babu na hudu babu na hudu al-Imam al-Bukhari yake cewa babu sajadatin najmi baban dake bayanin sujada ta suratul najm qala ibn abbas an-nabi yace ibn abbas ya fadu wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanne ya kawo ta aliki ne kenan ya kashi mu'allaq ne saboda ya kashi gurare da dama a sahihin shi hadisi na 1070 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana habs ibn umar haddathana shu'ba an abi ishaq an al-aswad an abdullah an-nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qara'a suratul najm fa sajada biha ya karanta suratul najm yayi sujada a cikin ta fama baki ahadun minal qaumi illa sajada babu wani mutun da ya saura cikin mutane sai da ya sujada yace fa akhadha rajulun minal qaumi sai wani mutun daga cikin mutane ya dauko kaffa min hasan tahi na kasa tsakuwa au turabin ko kasa farafahu ila waji ya daga zuwa huskashi wa qala sai yace ya kafini haza wannan ya wadatar mini wancan hadisin dai da ya gabata yace fa laqadara aituhu ba'da qutila kafiran na ganshi wallahi bayan wannan an kashe shi a matsayin kahuri nan ya ambato mana hadisin al-Aswad daga Ibn Mas'ud wanda ya gabata a farkon sujud a farkon sujada hadisin Ibn Abbas kuma zai zo a nan gaba cikin baban nan ya gabata cikin sujud wan najmi daga hadisin al-Muṭallib ibn Abi Wada'a kuma cikin sunan Daraqutni ne daga hadisin Abi Huraira yace sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akhirin najmi wal jinni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada a ƙarshen suratul najm da ƙarshen suratul jinn da suratul ins da wal shajar ni akhirin najm wal jinn wal ins wal shajar da aljanu da itace da mutanen da ke tare da shi duk suka yi sujada kamar yadda yake cikin sunan al-Imam Daraqutni ibn Abi Shayba ya huddo shi da lafazin cewa sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa rajulan min quraish arada bi zalika shuhura kowa yayi sujada sai mutun ɗaya daga cikin quraishawa bai yi ba shi kuma yayi nihin neman shuhura gami da wannan shine wanda yace an ganshi an kashe shi a matsayin kahuri saboda girman kai ne gami da umarnin Annabi alaihi salatu wassalam hadisin ya gabata babu na biyar al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu sujudul muslimina ma al-mushrikina baban dake bayanin sujudan musulmai tare da mushrikai wal mushriku najisun laysa lahu wudu mu mushrike kuwa najasa ne babu arwalla tare da shi wa kana ibn umar yasjudu ala wudu ibn umar ya kasance yana yin sujada tare da arwalla sai da arwalla yake yin sujuda ta abin nan ala a ala gairu wudu anan gurin ko me aka sa wa kana ibn umar yasjudu ala bayan da muga da me abin nan Imam al-Qustalani wa kana ibn umar yasjudu ala ghairu wudu anan al-Imam al-Qustalani yake tahi akai wa kana ibn umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi ala لم يفقه لأن سيره معنى صلاة الوضوء على غير الوضوء يا كماتا لن جاشي من شره ما تهي أكان أك أبن لكينون أك سنها كان bari mu karanta sharhin al-Imam al-Qustulani yake cewa kana bin Umar dan Khattab ya kasance Allah ya rada shi yana sujudi yasjudu fi ghairi salati yana sujuda cikin wajen sallah ala ghairi wudu ba tare da arwalla ba sai Qustulani yace lam yuwafiqu ahadun alai ba wanda yamma dan Umar muwafaqa akan wannan saboda sujuda ma'anarta sallah bai inganta ba ayi ta sai da arwalla ko kuma madadinta taimama kenan da sharuddanta yace haka ne wanda suka yi muwafaqa da dan Umar shine Sha'abi abinda Ibn Abi Shayba rawato da sanadi mai kyau amma an yi itiradi da wannan tarjama cewa in aradul muallif al-ihtijaj li ibn Umar bi sujudil mushrikin fala hujjata fi idan Bukhari yana nihin cewa ya kafa ma dan Umar hujja akan cewa saboda mushrikai sun yi sujada ba ta su mushriki ko bai da arwalla to wannan babu hujja a cikin wannan saboda sujada su ba da ibada bace ba ba dan ibada suka yi ta ba kenan Bukhari ai ya ce wal mushriku najisun laysa lahu wudu Bukhari yana nihin ya nuna mana cewa ana yin sujadar ba tare da arwalla ba kuma wannan sai ya zama shine hujja ta dan Umar to yace ba za ta zama hujja ta dan Umar ba za a yi hujja da aikin kahuri ba wa in arada raddu ala ibn Umar idan kuma Bukhari yana nihin raddi ne ga Abdullah dan Umar ba mushrike najasa ne shi yake kusa da daidai mu dauka cewa Bukhari raddi ne yake gami da aikin dan Umar shi yake dacewa dan saboda ba zai zama ba ana ihtijaji ayi hujja da aikin mushriki a ce tunda mushrikai sun yi sujada ba tare da arwalla ba kenan ya halitta ayi ta ba tare da arwalla ba tunda su dama ba dan ibada suka yi ta ba kenan ala ghairu wudu shi yake dacewa da wannan ke ba mu karanta hadisin ba ko hadisi na 1071 al-Imam yake cewa haddathana Musaddad qala haddathana Abdul Waris haddathana Ayyub an Ikrama an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada a najmi wa sajada ma'ahu al-muslimuna muslimai suka yi sujada tare da shi wal mushrikuna da mushrikai wal jinn wal ins rawahu ibn Dahman ya rawato shi daga Ayyub yace amma asar na Ibn Umar Ibn Abi Shayba cewa wancan na harko Ibn Abi Shayba ya hudo shi daga hanya Sa'id ibn Jubair yace Abdullah dan Umar ya kasance yanzu rahilatahu fa yuriqul ma yana sabkowa daga taguwar shi zuba ruwa sannan ya hau yana karatu yayi sujada ba tare da yayi arwalla ba Muhammad ibn Bishr ya rawato shi yace haddathana Zakariya ibn Abi Za'ida haddathana al-Hasan yani Ubaydullah daga wani mutum yace siqa ne daga Sa'id bihi yace sai dai Baihaqi ya rawato shi ta hanya Qutaiba ibn Sa'id Ibn Dahman shine Ibrahim ya rasu a shekara ta 150 wasu suka ce siqa ne wasu suka ce murji'un mutakallimun fi yana cikin murji'a an yi magana akan shi akhraja lahu muslim aidan muslim imam muslim ma ya huddo hadisin shi yana cikin rijal inda abul jabbar ya zazzaga mutaba'ata akada koi al magana akai akan shi mutaba'ata al imam isma'il ya huddo ta daga hadisin habs wa rawahu abdussamad ibn abdul waris daga baban shi daga ayub Tirmizi ya rawato shi ya inganta shi cikin wata riwaya ta Ja'far ibn Mihran yace sajada wa huwa bi makkah bin najmi ila akhiri yace sujada yana makkah zuwa karshen hadisin yace malaman amsar gabaki ɗaya sun tafi zuwa al-a'immal arba'a cewa la yajuzu sujudu tilawa illa ala wudu malaman al-a'immal arba'a Malik Abu Hanifa Shafi'i Ahmad ibn Hanbal duk sun tafi akan cewa bai halitta bayin sujudu tilawa ba tare da arwalla ba idan Bukhari ya tahi ne akan hujja da sujudan mushrikai babu hujja a cikin wannan saboda sujudar su ba ibada bace da girmamawa shedan ne kawai gefa musu akan halshen Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya gabata amma ba za a yi istinbadin cewa dan su mushrikai sun yi baya halitta ayi ta ba tare da arwalla ba kenan mu rike nan da kyau wanda zaka ji cikin malamai ko cikin sharhi ko kana karanta ya tahi akan cewa halaccin yin sujudu tilawa ba tare da wannan ba tare da arwalla ba kaji hujje shi aikin mushrikan wannan yace mushriki ko najasa ne shine hujjar da ya tafi akai idan kuma Bukhari yana nihin raddi ne ga dan Umar kamar yadda muka gabatar wal mushriku najasa shi kusa da daidai al-Imam Ibn al-Munayyir yake cewa hazihi tarjama mutalabbisa, wannan tarjama akwai cakuɗe cikin ta. Was-sawabu abin da yake daidai ruwayatu marrawa annabi Umar kana yasjudu lit-talawa ala ghairi wudu. Kun ga kenan ya mana nuni ma zuwa ga kuskuren da muka gani, wasu nusa a ce ala wudu wasu ala ghairi wudu. Yace abin da yake daidai inji Ibn al-Munayyir a tahi akan cewa Ibn Umar ya kasance yasjudu lit-talawa ala ghairi wudu. Wa zahiru min qasir al-Bukhari, abinda da yake zahiri yadda muka fahimta daga manhaj Bukhari, yana ganin cewa wannan mazhabin daidai ne. Ya mushi hujja da cewa mushrikai sun yi haka, ba mushrike ko najasa ne. Bukhari bai ambaci cikon kissa ba, kuma bai faɗi sababin sujada ta mushrikai ba, amma wa fil imsaki an zikirhi ihamun ala fahamihim, a cikin kame bakin shi da gami da ambatowa akwai rihewa gami da fahimtar su. Yace li annal ba'is lahum ala tilka sajada, abin da yasa suka yi wannan sujada su mushrikai shaydan ne ba imani ba, to kuma ya za a hujja da aikin da shaydan ne yasa su? Yace Allah shine mafi sanin daidai. Yace wa zahiru annal bukhari rajahal jawaz, zahirin magana dai Bukhari kamar yarin jayar da halanci halaccin yin sujada tilawa ba tare da arwalla ba, saboda aikin mushrikan wannan, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan bai musu inkari ba ba tare da tsarki ba. Yace wa li anna rawi adlaka alayhi ismu sujud, kuma marawaici ya ba ta sunan sujada hatta janibin mushrikan, sai ya nuni akan ta inganta, dan ta inganta ne marawaici ya kira ta da cewa mushrikai ma sun yi sujada. Amma duka wannan ba zai zama na hujja ba, na dogon turanci ne wanda dalilin ba zai zama mai kwari ba. Na biyar ne muke. Nan al-Imam Ibn Hajar ya kawo fa'ida yake cewa lam yuwafiq Ibn Umar, ba wanda ya muwafaka da Abdullah dan Umar akan halaccin yin sujada tilawa ba tare da arwalla ba, sai al-Imam Sha'abi, wanda Ibn Abi Shayba ya huddo sanad hadisin shi da sanadi kyakkyawa zuwa gare shi, cewa yana karantawa sannan yayi sallame ba tare da arwalla ba, kuma ba wajen al-Qibla ba, yana tahiyya yana ima'i yana nuni. Sai babu na shidda ku, babu na shidda al-Imam al-Bukhari yake cewa babu man qara'a sajada wa lam yasjud, baban da ke bayani wanda ya karanta sujada kuma bai yi ba, me hukuncin shi? Hadisi na 1072, al-Imam yake cewa haddathana Sulaiman ibn Daud Abu Rabi, haddathana Isma'il ibn Ja'far qala akhbarana Yazid ibn Qusayfa an ibn Qusayb an Abaa ibn Yasar annahu akhbarahu annahu sa'ala Zaid ibn Sabit, ya tambayi Zaid ibn Sabit, fa za'ama annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rai cewa shi ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam najmi, fa lam yasjud fiha, bai yi sujada a cikin ta ba. Hadisi na 1073, al-Imam yake cewa haddathana Adam ibn Abi Iyas, haddathana ibn Abi Zaib, haddathana Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd an Abaa ibn Yasar an Zaid ibn Sabit, yake cewa qara'atu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam najmi, na karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam najmi, fa lam yasjud fiha, bai yi sujada a cikin ta ba. Wannan kenan hadisan suke nuna mana cewa ba lahi bane dan an mutun ya karanta gurin sujada kuma bai yi sujada ba, dan dama ba wajibi bace ba. Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala a cikin Al-Muhalla bil Athar yace ihtajjal muqalliduna li Malik bi khabrin rawainahu, masu kallada Malik cikin mazhabin su sun yi hujja da abinda muka rawaito, sannan ya sakoi koro hadisin har zuwa karshe ce wala hujjata lahum fi, basu da hujja ko dai cikin shi, li'annahu lam yaqul, dan shi bai ce ba innahu sallallahu alaihi wasallam qala la sujuda fiha, bai ce ba annabi ya ce ba a sujada cikin ta, yace wa inna ma huwa hujjatun ala man qala bi fardiyatiha, hujja ne ga wanda ya tahi akan cewa farilla ce, wa kaza naqulu, kuma haka muke cewa mu ba farilla bace, lakin fi'luhu afdal, sai dai aikata ta shi yahi, yace babu lahi, kuma gami da wanda ya barta in dai ba dankin sunna bane. Wa aidan fa inna rawi alhadisi, yace kuma wanda ya rawaito hadisin ya inganta daga Malik, annahu la yutamadu ala ruwayatihi ba, abin nan dogara akan ruwaya shine Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd, in sarat ruwayatu hujja, in ruwaya shi ta kasance hujja ce cikin bata sunnoni, annahu laysa fiha shay'un ma yad'unahu, babu abin da suke da awar a cikin shi. Yace wa qad sahaba dulana hadhal khabari, ya inganta bata wannan khabar kin ta hadisin Abi Huraira cewa sajada bihim fil najm, yayi sujada da su cikin suratul najm, Abu Huraira mutaakhirul Islam, Abu Huraira kuma musuluncin shi karshe-karshen. Al-Imam Ibn Hazm nan yana raddi ne ga wanda suke kalla da Malik. Yace izalami sujudul qari'i fa hal yasjudu sami, dan ya mun gani can mazhabin shi cewa sunna ce shi Abu Muhammad Ibn Hazm. Innahu lam yasjudul qari'i fa hal yasjudu sami, idan mai karatu bai yi sujada ba, shin mai sauraron shi zai yi sujada? Yace a wajen mu akwai huska guda biyu, mafi inganci cewa eh zai yi sujada, tunda mun sani cewa kai mai sauraro ma in mai karatu yayi sujada kai ma yi zakkai. To in shi da yazo gurin sujada wucewa yi, shi bai yi ba, kai mai sauraro kai. Yace magana ta harko sun ce eh zai yi. Ibn al-Qasim haka ya tahe da Ibn Wahab, sabanin Mutarrif da Ibn Majusuna da Asbagu da Ibn Abdul Hakam Ibn Habib ya ingantar da wannan cewa zakkai. Yace saboda mai karatu da ya kasance cikin sallah ne bai yi sujada ba, ba zakkai sujada tare da shi ba, to haka nan. Sannan suka yi sabani hal sujudul muallim, shin mai karantar Qur'ani da wanda yake karanta mishi karo na harko shin zai yi sujada? Ibn Tin ne ya kaito cewa za su yi sujada. Kana karanta ma, kana biya ma almajiri Allah shi din kun taho kun yi sujada, zai zama na akwai haraji a cikin aka ce duk lokacin da aka tarro sujada sai an yi. Sai babu na bakwai. Babu sajadati iza sama'un shaqqat, babu sujada iza sama'un shaqqat. Hadisi na 1074 al-Imam al-Bukhari ke ce hadathana Muslim wa Mu'az ibn Fadala qala akhbarana Hisham an haya an Abi Salma qala yace ra'aytu Aba Hurairah, naga Aba Hurairah qara'a ya karanta iza sama'un shaqqat fa sajada fiha, yayi sujada a ciki. Fa qultu, sai nace ya Aba Hurairah, ya kai Abu Hurairah, alam araka tasjud, banganka kai sujada ba? Qala yace law lam ara an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu lam asjud, dan ba da banga annabi yana sujada ba, ni ma da bazan yi ba. Ya kare mishi hujja kenan, yadda ka ga nayi sujada nan annabi na ga yayi. Yace wannan yana nuni ne akan cewa lam yakum lil amal inda mu ala sujudi, basiyin sujada a gurin iza sama'un shaqqat, abin da yake nuni kenan. Da a ce sananna ce ana sujada a gurin ta, ba zai har zuwa yana munakasha da Abi Huraira wace naga kai sujada cikin iza sama'un shaqqat. Kamar yadda Malik ya tahi da malaman Madina sun yi inkari sujada, aka mishi inkari akan ta, wala yuzu inkaru ma alaihi al-amal, amma ba za a inkarin abin da ake aiki akan shi ba. Wannan yana nuni ne akan cewa batta cikin guraren tilasin sujada. Yace ba zan musallama wannan ba, dan saboda ya gina shi ne akan rishin sujada cikin al-mufassal, su kuma sun ta yakan cewa cikin al-mufassal ba a sujada. Wa man qala bi sujada fiha, wanda yake cewa akwai sujada a cikin al-mufassal, haka zai tahi akai. Wal hadisi hujjatun liman ra'a, yace hadisi hujja ne ga duk wanda ya ganshi, saboda Abu Huraira rawi ne kuma ya ga sujadar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma shi a karshe-karshe yin musulunta kamar yadda ya gabata. Baihaqi ya rawato cewa Ammar ya karanta wannan sura yana bisa munbari, ya sabko yayi sujada a cikin Al-Kubra, al-Imam al-Baihaqi ya hudo shi. Malaman Kufa sun yi hujja akan cewa ikhbarul la amru wa sujudut tilawa inma huwa fi mawdu'i ikhbar, a cikin wannan gurin ikhbar ne ita ake labari ne kawai ake wa mace kafurai, ana karanta masa sujada basi kenan, suke cewa nan gurin ba zai zama da ba an yi sujada. Mawdu'ul amri inma huwa ta'lim fala sujuda fiha, babu sujada a cikin ta. Wannan ita ce magana Tahawi, ya kawo hujja cewa babu sujada a cikin al-mufassal, ma'ana sujada ta tilawa akan wajhin madahi ko zargi, iza sama'un shaqqat, tahu ta gami daga wannan. Wa iza qura'a alaihim al-qur'an la sujudu, la sujuda fil mufassal, saboda ma'anar su duk inda ake ambata, saboda me yasa duk inda kaga an ce gurin wannan akwai sujada, to da kai abin da ya gabata na umarni da sujada, ko kuma to suka ce duk inda ya zama na sujada a cikin aya ta kumshi yaban masu sujada, ko kuma ta kumshi zargin masu sujada, ba za a yi sujada a nan ba. Shine wannan hujjar da Al-Imam Tahawi ya kafa a kai. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa Ibn Abdul Bar yake cewa wa ayyu amalin yud'a ma'a mukhalafatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ur rashidin ba'da, nan yana nuni zuwa ga raddi ga wanda suka ta kan cewa ba a sujada a cikin wannan iza sama'un shaqqat. Ibn Abdul Bar Hafizul Maghrib mai rasuwa 463, Allah mishi rahama da jin kai, mai sharhin Muwatta yake cewa wani aiki za a yi da awa aiki ya saba ma aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da al-Khulafa'ur Rashiduna bayan shi ma'ana an tahide a biya tabbata ba zancan mu ce ya saba ma amalu ahlul madina ya saba ma kaza ya saba ma kaza yace wani sabani ake magana bayan an saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na babu na 8 babu man sajada li sujudul qari'i babu wanda ya sujada saboda mai karatun yayi sujada wa qala ibn mas'ud li taym ibn hazlam huwa gulam yana yaro fa qara'a sajad alayhi sajda karanta masa sujada fa qala usjud fa innaka imamuna yace kai sujada saboda kai limun kinmu ne hadisi na 75 al-imam yake cewa haddathana musaddad haddathana hayyan ubaydullah yace haddathani nafi an ibn umar radiyallahu anhuma qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina sura fiha sajada annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta mana sura wadda a cikin ta akwai sujada fa yasjud sai sujada wa nasjud sai mi sujada hatta ma yajudu ahaduna mawdu'u jabahati ya sai ya zama na ɗayan mu bai samu gurin da zai aza goshin shi ma saboda cincirin do da jama'a kowa yayi sujada amma asar kin da ya huddo na ibn mas'ud ibn abi shayba ya huddo shi yace haddathana ibn fudail muna ga galibi ana kawo athar za a ce ibn abi shayba saboda matattarar asar maganganun sahabbai da ayyukansu da fatawoyin su ba a yi kamar shi ba malamin al-imam al-bukhari mai al-musannaf wanda yana nan mujallal 30 da wani abu daga sulaim daga abi ishaq daga sulaim ibn hanzala ya ce na karanta ma abdullahi dan mas'ud suratu bani isra'il falamma balagtu sajda lokacin da na kai wajen sujada sai abdullahi yake ce mini karanta ta saboda kai liman kinmu ne a cikin ta shine asar din da yake nihi ibn al-mulakin yace wa ajma'a fuqaha al-amsari malamai gabaki daya na gariruwa sun yi ijma'i akan cewa mai karatu idan yayi sujada cikin tilawa shi mai sauraro ma zai sujada saboda sujada shi usman yake cewa inna masajaratu ala man sami'a sujada ga duk wanda ya ji ta ne zai sun yi sabani idan bai yi sujada ba ya gabata walam wanda bai yi sujada ba a cikin mudawwana yace kariha malikun an yajlisa qaumin ila qari'in yastami'una qira'atahu li yasjudu ma'ahu in sajada wa ankara zalika inkaran shadidan qala sai ke cewa fa ara an yuqama wayna hawa la yajlisu ilai malik yaqi mutane su zo su zamana suna sauraron mai karatu kawai dan manhar in yayi sujada su a dan su ji karatun su ne yayi inkarin wannan inkari mai tsanani saboda kirkire ne suka yi yace ina ganin a tada su a hana su ibn sha'aban yake cewa fa illam yantahi idan bisa hanu ba ya karanta ya wuce wajen sujada bisu yi sujada ba malik yake cewa ina ganin su ya kamata su yi sujada tare da shi yace fa yasjudu yana sujada muna sujada tare habu musamman gurin goshi yace abinda ke nuna mana alhirsu ala fi'ilil khairu tasabuqu ilai sahabbai akwai kwadayin aikata alkhairi da kuma rigai zuwa gare shi gashi ba a samun gurin da za a zago shi kuma a cikin shi akwai lazumtan mutaba'a ayyukan annabi alayhi salatu wasalam a bisa kamala ya hatamilu an yakunu sajadu inda irtifa'in nas tana yiwa ya kasance sun yi sujada lokacin da mutane suka taso suka runguma kasa ko kuma lokacin da wasu sun taso wasu kuma nunu ne zasu wanda basu samu guri ba ibn ti ne yake cewa lazimu mustami'u sujud bi shurutin khamsa ya lazimci wanda ke sauraron sujada yayi sujada da sharuɗa guda biyar na farko ya kasance mai karatun baligi ne kuma yana tare da arwalla yayi sujada kuma ya kasance mai karatun yayi sujada qira'a shi ta kasance la yasma'un nasu usunha mutane basu jin kanta wasami'un man qasara al-istima' kuma shi mai sauraron yake nihi ba kawai yana wasu harkokin shi ba yace wannan in yayi hada wannan ya lazumce shi yayi sujada sun yi sabani idan mai karatun ya kasance yaro ne bai tare da arwalla kuma bai yi sujada ba yace mafi inganci a wajen mu cewa zaka yi sujada ba zaka yi koda yaro ne karanta bai da arwalla wa aqarru al-khilaf indana fil kafir wal asl fi ilzamin tamay sujudu hadha al hadith yace abinda da yake asali wajen lazumtawa mai sauraro yayi sujada shi ma wannan hadisin da muke ciki na baban wannan insha Allah imam ibn al-mulakkin nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki mana gafara ya arzuta mana ikhlasi cikin ayyukan mu ya kuma karba mana ya gafarta mana kurakure gaba ɗaya ngam mu karanta wannan da kai kisa guda ɗaya cikin man'asha ba'd al-maut na al-imam ibn abi dunya al-hafiz rahimahullahu ta'ala nan kamar yadda muka sani dai al-imam ya hada kiso shine na wasu wanda sun mutu sun halka bayan mutuwa hadisi na hikaya ta 33 da ya kawo yace haddathana abdullahi haddathana abdurrahman ibn salih al-ataki حدثنا خالد بن هيان ابو يزيد الرقي عن كلثوم بن جهش عن القشيري عن يحيى المدني عن سالم بن عبد الله عن ابيه يتي خرجت مره للسفر وتلانناه تزوا وغبلا غورو قال ابو بكر ابو بكر يتي تشوا شيني ابو يحيى المدني كلثوم بن جهش القرشي يتي فمررت بقبر من قبور الجاهليه sai na wuce wani kabari daga cikin kaburburka na jahiliya fa iza rajulun kad kharaja min al-qabri sai na ga wani mutun ya fito daga cikin kabari ta ajaju naran wuta tana ta kama wuyan shi a wuyan shi kuma ga sarka yace wa ma'i adawatu mimma ni ko tare da ni da kuma kayina na ruwa fala mar'ani yayin da ya gani sai yace ya abdullahi iskini ba ni ruwa insha kala sai yace fa qul sai nace arfani wa da ayi bism yace a zuciyata nace to hayya sanni kuma ya kira ni da sunana ko kuma wata kalma da Laraba ce suke faɗa cewa Abdullahi ko kawai ya hodi ni cewa ba an Allah ba nan ruwa insha ba yana nazabar da shi wanda yace ma ya Abdullahi iskini sunan shi Abdullahi shine yasa yace hayya san sunana kuma wanda a jahiliya ma ya mutu kabari iz kharaja ala asrihi rajulun min alqabri yana hadar haka yace sai wani ya fito daga kabarin ya biyo shi yace ya Abdullahi kakka bashi ruwa dan saboda kahuri ne ya kama wannan sarka ya ja shi da ƙarhi ya shigar da shi kabari yace summa adafani laylati ila baiti ajuzin sannan sai naje bakunta a gidan wata tsohuwa a daren kusa da dabar gidanta akwai wani kabari sai naje da kabarin sauti yana ta hutawa ya kuli yana cewa baulun wa ma baulun shannun wa ma shannun a cikin kabarin wannan yana ta fada sai nace ma tsohuwa menene wannan nake ji a kabarin nan yana magana kala sai take cewa haza kana zaujan li wannan ai mijina ne wa kana iza bala lam yattaqil bawla ya kasance idan yayi bawali bai kiyaye bawali wa kuntu aqulu lahu waylaka nike ce mishi kai canka innal jamala iza bala tafaja baka gani ko raƙumi in zai bawali ware kafahuwan shi yake fa kana ya abashi kawai yake zubun ma ko ire shi irin na kahure sai yake cewa ya kiya fa huwa yanada munzu mata bawlun wa ma bawl tun rage mutu hayya kullun dare ya fito yana mana wannan kukan bawlun wa ma bawlun shannun wa ma shannun kodin sai yace fa mashannin menene zan can sarka to bawali kin ga ya muni dalilin da yasa yake ambatan bawali to ko me yake kawo zan can sarka a shannu ita ce sarka sai ta ce wani mutum ne yazo a dushanu yana cike da ishiruwa yana tsananin ishiruwa yace mishi iskini shayar ba nu ruwa in sha yace dunaka shannu je ka gashi tun cikin sarka ka sha fa izale safi sheku isgili ne babu komai a cikin mutunan nan yana zuwa ya daga sarkar babu ruwa ya fadi ya mutu ana ishiruwa ta kai mishi karshe to tun daga nan wannan mutum da ya mutu yake ta shannun wa ma shannun yace falan ma kadimta rasulullahi inda nazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labari ya hana mutum yayi bulaguro shi kadai a cikin kasurgumin daji saboda wannan abubuwan da ya gano shi a jahiliya ne aka yi wannan amma duk da a jahiliya ne rishin imanin nashi ya kai inda har ya kashe mutunan saboda tsananin ishiruwa sai darasin mu na rana ta yau zammi rana ta juma'a ce wadda daga ita ina ga sai layya to duba da wannan ba zan yi darasin bukhari ba wannan zan yi madadin shi baban udhiya a cikin muftasar babul udhiya a cikin muftasar wanda ke da muftasar kenan rana ta yau da shi zai zo madadin al-imam sayyid bukhari